الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwarmu da saduwarmu a wannan unguwa a kofar daki daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala a wannan dare na Asabar da daurin aure. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka, ya sa a yi hidimar biki lafiya, kare lafiya, Allah sanya alkhairi da albarka. Insha Allah abu guje abinda zan fadakar da kaina da sauran uwana musulmi akan wata gaba ce mai muhimmanci, shine abinda ya shafi ahzabun nasi ba'da Ramadan, kurakuran da muke aukawa ciki bayan watan Ramadan. Duk da Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da kaddarawarsa ya gwada mana farkon Ramadan har zuwa ƙarshen shi lafiya. Allah mana arziki daga munkatar da dace na wanda muka riski kanmu a cikin watan, kuma gashi har mun ga bayan watan. Fatan da muke ibadu da muka gabatar a ciki, Allah ya karba mana kurakurai, kuma Allah ya fi mana. To amma duk da haka akwai wasu kurakurai da muke aukawa cikinsu bayan watan Ramadan ya wuce, domin mu yi ƙoƙarin nisantar su. In mun auka, to mu yi ƙoƙarin fita daga cikin waɗannan, ko kuma mu yi ƙoƙarin barranta kanmu, ko kubutar da kanmu, ko nisantar kanmu, mu nisantar da kanmu daga wannan. In ko mu auka ba, kenan mu yi takatsantsa kanmu auka cikinsu. A gurguje daga cikin kurakuran da muke aukawa bayan watan Ramadan, na farko akwai hajrul masajidi wa tarkus salati jama'a, shine kauracewa masallatai da kuma kauracewa sallah ta jama'a. Abu ne sananne a cikin watan Ramadan zaka ga ana cika masallatai, kama daga salloli na azhar, la'asar, magariba, isha, har da sallah ma mafi wahala, sallah asuba. Mafi yawancin masallatai zaka ga sallah asuba a cikin watan Ramadan ana cika masallatai a sallah asuba. To amma yanzu Ramadan ya wucewa, sai kaga musamman sallah asuba zaka ga masallatai ɗaiɗaiku ne, zaka ga masallatai suna cika. Mafi yawancin masallatai zaka ga sau ɗaya ne, sau biyu, amma alhalin a baya zaka ga masallaci yana cika har waje, zaka ga ana shan wata tabarmi ana sallah. Kuma abin da zai baka mamaki, mutanen da suke cika masallacin ba wasu baki bane, ko daga wata unguwa suka zo ba, ƴan unguwan ne, ba wasu baki bane ba, ƴan unguwan su ne. To amma kuma in Ramadan ya wuce kaga ba a wuta sallah asuba, to kaga wannan kuskure ne babba. Da farko mu sani, ita sallah ga namiji baligi mai hankali, mazaunin gida, ba dan bulaguro ba, kuma mai lahiya, ba mara lafiya ba, wajibi ne. Dole ne ka zo masallaci kai sallah, ba wai zabi bane aka baka ba, ko kuma ganin dama ne ba. Abinda zai nuna mana wajibcin wannan, akwai wani sahabi makawo ne, ana ce mai Abdullahi ibn Ummu Maktum, ya zo sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa qala ya rasulullah, yace ya maikin Allah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid, yace ni banne da dan jagoran da zai ringa min jagora zuwa masallaci, kuma a hanya ga kwazazzabi da ramuka da sauransu, kuma makawo ne, kuma bai da wanda zai yi mishi jagoranci zuwa masallaci. Sai zo yake tambaya, shin ana iya masa rukusa, ma'ana rango mai ya ringa yin sallar shi a gida ta farilla? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hayya ce mai yi. Sai manzo Allah ce mai, to hal tasma'un nida'a bis sala, shin kana jin kiran sallah? Fa qala na'am, ce eh. Manzo Allah ce mai, fa ajibtu, ka amsa. To kaga da wannan hadisi, wannan hadisi hadisin Abi Hurairah ne, na cikin sahih Muslim. Malamai suka ce, to kaga in dai makawo ba a masa rangwamen yayi sallah a gida ba, to ina ni ina kai ba makawo ba? To da haka kenan mu sani, sallah a masallaci kana namiji baligi mai hankali, ba dan bulaguro ba, da lahiyar ka, to wannan dole ne ka zo kai sallah. In ba ka zo kai sallah jami'i ba, to wannan ka saba ma Allah. To musamman ma kuma sallah da muke bayani akan ta, sallah asuba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, man sallas subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah, duk wanda ya sallah asuba a cikin jami'i to yana cikin kariya da kulawa ta Allah subhanahu wataala. Kaji baka gawa zaka shiga cikin kariya da kulawa ta musamman ta Allah subhanahu wataala saboda kai sallami asuba ajami. A wani hadisi ma manzo Allah ce duk wanda ya salla isha'i ajami fa ka annama qama nisbal layli, za a bashi ladan kamar yayi rabin dare ne na salla. Wa man salla subha fi jama'atin fa ka annama qama al-layla kullahu, in kai salla asuba a cikin jami to za a baka ladan kamar mi kamar kara ya dare ne ga baki ne kana salla. Da haka kenan uwa mu zamanto kai ya zamanto mun zamanto ramadaniyun ba rabbaniyun ba. Malamai suna cewa kunu rabbaniyina wala takunu ramadaniyina, ku zamanto bayan Allah na hakika ba wai bayan ramadan ba, saboda ba ramadan ba ake bauta ma Allah ake bauta ma. To tunda Allah ake bauta ma, ubangijin ramadan shine sauran ubangijin watanni. Yanzu wannan Shawwal din wani da ubangijin shi Allah ramadan Allah, to ubangijin da muke bauta ma a ramadan shine muke bauta ma a dukkan sauran watanni da lokuta. Da haka kenan ba wai sallah ba iya asal a cikin watan ramadan ne ake so ka ringa kiyaye ta kana bada ta a cikin jami'i ba, dan ramadan ya wuce kuma shikenan sai ka koma yin sallah ka a gida a hatta wajen ramadan. Kuma shi ramadan ma makaranta ce wadda take tarbiyyantar da mu, take koya mana dorewa da dogewa da ci gaba akan ayyukan alkhairi. Shi yasa malamai suka ce alamar da za a gane ma azumin ka ya amsu, suka ce alamatu qabulil hasanati alhasanatu ba'daha, alamar da za ka gane in kai aiki mai kyau Allah ya amsa sai a ga bayan wannan aikin mai kyau ka dore da yin ayyuka masu kyau bayan shi. Ma'ana kai kanka in kana so ka gane ramadan ɗinka Allah ya amsa, sai ka auna kanka ga ayyukan alkhairi da kake a cikin watan ramadan ka dore da yin su ko kuma ka hasani. To in ka dore da yin su ko da bai kai ba yawan yadda kake yin su a cikin watan ramadan ba, to wannan alama ce Allah ya amshi aikin ka. Misali sallar jami'i da muke magana kan yadda kake kiyaye sallar jami'i a cikin watan ramadan, to yanzu a bayan ramadan ma kana kiyayewa asuba azhar la'asa magharba isha'i ko kuma kana wasa ne. To in ka ga yanzu ka komo wasa da sallar jami'i bayan ramadan ya wuce, to wannan alama ce ta watan ramadan ɗinka Allah bai amsa ba. Saboda mi wanda Allah ya amshi aikin sa to yana mai dace da dorewa da ci gaba da yin wannan aiki. Dan haka kenan uwa sai mu kiyaye mu zamanto muna yin sallah a cikin jami'i duka wannan salloli guda biyar khamsa salawat asuba azhar la'asa magharba isha'i, musamman kuma sallah asuba wanda ita ce mutane aka fi samun matsala akan ta, zaka ba kowa yake iya halarta ta ba. Dan haka yemi kokari mu yaki zukatan mu zamanto muna yin sallah asubahi a jami'i da sauran dukkan salloli. Abu na biyu daga cikin kurakuran da muke hada bayan ramadan shine al'audatu ila al-ma'asi wal-muharramat, zaka ga mafiyawancin muna dawowa zuwa aikata ayyukan safo da abubuwan da Allah ya haramta mana. Kaga mafiyawanci idan ramadan ya shiga muna kaffa da takatsantsa wajen aikata duk abubuwan da Allah ya hana mana. Shi yasa zaka mutai na azumiwa ko gulma aka kawo masa ko kuma yaso zai zagi ko na abin tunaje kai azumi nake he kame bakin sa. Wani zaka ga hata irin majalisu ma da ake zamuna ake yi da mutane zaka ga yana nisan da saboda bai kiyaye azumin sa. Wannan abubuwa na ƙarya da gulma da annabimanci da duk wani abu na saban Allah ba iya watan ramadan bane aka hana ba, hatta wajen ramadan ma tunda Allah da ya hana wannan saban a cikin watan ramadan hatta a wajen ramadan ya hana shi ga wata aka a ramadan laifin yana girmama ne, amma hatta a wajen ramadan ana so ka nisan da. To mafi yawancin mu zaka ga wani hatta a ran shi ma ya kudurce cewa kawai idan ramadan ya wuce zai komo aikata sabo, to wannan kuma kuskure ne babba. Kenan ba a so musulmi ya zamanto ayyukan sako da ka nisanta shaye-shaye ne, duk wani abu na fasikanci duk wani abu na saban Allah kuma bayan ramadan ya huce ka komo kana yi, to wannan alama ce ta Allah bai amshi ramadan ɗinka ba. Alama Allah ya amshi ramadan ɗinka ayyukan sako da ka nisanta a cikin watan ramadan, to a ga bayan ramadan ma ka nisanta shaye-shaye ka hasada shaye-shaye a cikin watan ramadan ya ga ka nisanta, ƙarya ka nisanta, zina ka nisanta, gulma ka nisanta, bijiri mai iyaye ka nisanta, duk wani abu na ayyukan sako to aga ka nisance shi. To amma idan ramadan ya huce kuma ka komo aikata saban da kake yi, to wannan alama ce ta ramadan ɗinka bai samu karbuwa ba. Da haka kowa zai diba ya gani ayyukan sako da kake yi da ka nisance su a cikin watan ramadan ka komo yin su, to wannan alama ce ta aikin ramadan ɗinka ko kuma ibadar ka ta ramadan ba ta samu karbuwa ba. Amma idan kaga ayyukan sako da kake a cikin watan ramadan yanzu ma ka nisance su, to wannan alama ce ta cewa a ramadan ɗin ka samu karɓa. Don haka kowa sai mu yi ƙoƙari mu ga duk wani abu da muke marasa kyau mu yi ƙoƙarin nisanta shi hatta a bayan ramadan. Ba iya ramadan ba ne ake so ka nisanta saban Allah ba, saboda me yasa? Saboda mutuwa tana iya zo maka a kowane lokaci, kuma innamal a'malu bil khawatim kuma yubu asun nasu ala ma matu alai, ana cika aikin mutum ne akan abin da ya mutu, kuma abin da ka mutu akan shi maza lalace akan shi za ta da ka. To yanzu za ka so a ce kana saban Allah ka mutu, za ka so kana saban Allah da ka mutu kana shi kuma a tada ka akan shi ranar tashar kiyama, to kenan mu kokarin nisan ta wannan abu na uku akwai hajrul qur'anil karim tilawatan wa sama'an wa tadabburan wa amalan kauracewa alqur'ani mai girma ta hanyoyi guda hudu ta hanyar karanta shi ta hanyar sauraron shi ta hanyar tadabburin sa kokarin fahimtar ma'anarsa da kuma aiki da shi zaka ga masha Allah a cikin watan Ramadan kowa yana karanta qur'ani in kaje masallatai yamma zaka ga kowa yana karanta qur'ani masallatai a cika suke da rana da marici da dare da kowane lokaci in kaje masallatai zaka ga ana karanta qur'ani to dan Allah yanzu ka koma yanzu masallatai yamma ka gani yanzu zaka tarra irin mutane da kake gani suna karanta qur'ani yanzu ya a cikin bayan Ramadan ya wuce zaka mutane sun dauka kowai karatun qur'ani a iya watan Ramadan ne da sauraron karatun qur'anin da sauraron tafsirin sa duka sun dauka a watan Ramadan ne a'a hatta wajen Ramadan ma ana so ka zamanto mai karanta Qur'ani indi ba wa Allah yake cewa rattilil Qur'ana tartila ka ringa karanta Qur'ani daki daki yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi kuma Allah ya dai umarci manzo Allah ya ringa karanta Qur'ani kuma wannan umarni da aka wa manzo Allah wa hada mu duka mun shiga yace inna ma umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin yace wa an atlu alqur'an kuma umarce ne ringa karanta alqur'ani to mu ma haka umarni ne Allah mana mu ma mu ringa karanta alqur'ani kuma a wannan ji Allah yake cewa annal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabu wanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah suke ciyarwa daga abin da Allah ya zata su Allah ce zo za su rabota da wani kasuwancin da babu tasgaro babu haduwa babu asara ta tare da shi to yanzu zai mu tambaye kan mu ya muke wani zaka ga tun da Ramadan ya wuce har yanzu har zuwa yau dinnan da muke magana bai kara bude Qur'ani karanta ba to kaga wannan asara ce babba karatun Qur'ani ba iya watan Ramadan bane ba haka sauraron tafsirin Al-Qur'ani ba sai iya watan Ramadan ba haka aiki da Al-Qur'ani ba sai iya watan Ramadan ba kowane lokaci a matsayin ka na musulmi yana da kyau a ce kana da alaka da Al-Qur'ani in ba haka ba zaka zamanto cikin mutanen da manzo Allah zai kai karan su da koken su a wajen Allah wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadha al-qur'ana mahjura wallahi wa kowa ya kokari kaka zamanto cikin wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar tashi al-kiyama zai kai koke na wasu daga cikin al'ummar sa akan cewa sun karwace alqur'ani Allah ya ce wa qala ar-rasul manzo zai ce shine manzo Allah ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi lalle mutane na ittakhazu hadha alqur'ana sirki wannan alqur'ani mahjura abun kaurecewa to kaurecewa alqur'ani ta hanyoyi guda huɗu ta hanyar koyon karatun sa wani ba ruwan shi da yake karo koyon karatun qur'ani ko ba iya bi ba yana nan a zauna a gari ba ruwan shi yake koyon karatun qur'ani to kago wannan zaka shiga ciki wannan bai koyon qur'ani bai iya ba karatun qur'ani ba kuma bai damuwa akan bai iya ba barantar na shi koya na biyu wanda ya iya amma bai karantawa shi ma shiga ciki na uku wanda bai kokarin ya fahimci ma'anonin alqur'ani shine tadabburi Allah ya afala tadabburuna alqur'an am ala qulubin aqfaluha afala tadabburuna alqur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera kitabun anzalnahu mubarakun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati walitadhakkaru ulul albab da ai tadabburun alqur'ani ne Allah ya saukar da alqur'ani shi yasa zaka irin kasashen irin sallolin tarawih ko qiyamul layl aka zo ana katun qur'ani yaga ga wani liman yana kuka yaga ga mutane suna kallon juna ba san ba ma me yasa saboda me shi yana tadabburun qur'ani ne yana bibiyan ma'ana alqur'ani to amma mu kaga mafi yawancin mu ba mu san ba wani sako ne qur'ani yake isarwa in kana katun qur'ani baka san ba wai umarni ne akai ko hani ne akai labarin yan mutane ake goyon aljanna duka saboda baka san ma'anar shi ba to kai ka san ma'anar shi ne zaka yi tadabbur alqur'ani to sanin ma'anar qur'ani shi ma dole ne akan musulmi to haka kuma aiki da alqur'ani shine uwa uba in Allah ya ce ayi alqur'ani kai in yace a bari a bari in yace wannan abu umarni ne ka bi in yace wannan an yi hani ka hannu to duka wannan ana neman mu bi to amma mu yanzu babban ma kalubalen ma ka shiga makaranta ma ko ka ringa zuwa makaranta ma ka koyi qur'ani kafin a je matakin sanin ma'anar shi ha aikin da shi ma shine kalubale da haka yan uwa kan mu zamanto masu kaurace alqur'ani wannan ramadan ba wai shi kadai bane ba ake karanta qur'ani ko kokarin sanin ma'anar alqur'ani shi yasa hatta majalisi da ake tafsiri kaga mafi yawancin mu a ramadan muna zuwa majalisi ake tafsiri to hatta bayan ramadan ma ana yi ke dai ka zabo wani majalisi wanda ake tafsiri alqur'ani ka ringa zuwa domin ka ringa sanin ma'anonin alqur'ani domin kai aiki da shi kuma kai ma ka shiga makaranta an baka makaranta ka je ka koyi karanta alqur'ani kaga dai zai da ake zuba tilawoyin qur'ani a cikin watan ramadan a sallolin tarawih da sallin qiyamul layl to kai a ce kai baka rabu a wannan qur'ani kaga asara ce babba kuma ba musamman ma dan kaga shiga cikin wa'inda manzon Allah zai kai karan sa wajen Allah yanzu da Allah ranar tashin kiyama kowa yana neman ce dan manzon Allah to kai kuma manzon Allah kai ka kara to wa zai kwace ka kuma a wajen ma kai ka kara wajen Allah saboda bi ka kaurace alqur'ani littafin da kai aka saukowa da haka kenan wannan yana daga cikin kurakure da muke yi na kaurace alqur'ani ba watan Ramadan daga cikin kurakure da muke yi kuma shine mi nisan da ayyukan da'a zaka ga a cikin watan Ramadan muna da kokarin sallolin nafilfili musamman qiyamul layli da irin sunan rawatib da irin abin da ya shafi sadakoki da sada zumunta da dukkan anwa'an ayyukan alkhairi amma wata ramadan ya wuce kaga duk mun nisance su kaga yanzu misali abin da ya shafi sallah ta kiyamul layli da mun kiyamul layli bai a watan ramadan ba a watan ramadan ko ana zuwa ne dai a yi ta cikin jami to kai ka saman makanka ka dinga tashi kaga yanzu mafi yawanci kiyamul layli da ake ana yin awa biyu to kai ko da minti 30 ne ko da minti 15 ne ka tashi kai abin da Allah ya sauka maka ka dauka diya in kana gar baka iya ba raka'a 11 ko 13 ko da raka'a uku ce ka dauka saboda shi ahabul amali lillahi adwamu wa yakalla mafi soyuwa aiki a wajen Allah wanda zaka dawo maka ne ko mun karancin shi daga ce wata ranka tashi kai raka'a 11 ko 13 amma kafin ka sake kiyamul layli ka dauki sati wanda ka dauki kadan kadan gayi da kadan kadan kai raka'a uku kai biyu ka kawo tari da kadan kadan to wannan ana so da haka kowa ya zama kan shi tsari in tashi kiyamul layli ko da sauran minti 30 ai kiran sallah asuba haka abin da ya shahi abin da ya shahi sadakoki abin da ya shahi sada zumunta abin da ya shahi dukkan nau'ukan ayyukan alkhairi ba a yawa watan ramadan bane ake ana so har bayan watan ramadan mu dore mu ci gaba da yi haka kuma akwai ruduwa wanda zaka ga yana ruduwa yana ganin kai ai a watan ramadan mun yi aiki ai ko shi ne nan a kanka rudi da aikin da kai saboda baka san ba an karba ko ba karba ba bayan Allah na garbar sa ruduwa da ayyukan alkhairi da suke kaga Allah ya yabe su a cikin suratul mu'minun yace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un bayan Allah nagari idan suka zo da abin da aka nemi su zo da shi ma'ana suka ayyuka alkhairi amma kuma suka ta suna cikin tsoro zuwa a amsa ko ba amsa ba dan da zamu yi da sojan Allah subhanahu wataala idan da zamu to karka rubuta da yawan aiki saboda ba ka sani ba Allah amsa ko ya amsa ba sai sa ma yana daga cikin abin da zamu rinka yawan yi wannan roƙon Allah ya karba mana da yawan ramadan bayan Allah nagari sun kasance kafin wannan ramadan ya zo da ta shida suna roƙon Allah ya kai su wannan ramadan to kuma bayan wannan ramadan ya huce sai sun yi wata shida suna roƙon Allah ya karba musu ibadu da suke a wannan ramadan to mu yanzu dai a cikin wani bai taba daga hannu ba ce Allah ya bani da muka ga karba mana kawo shi ga nake amsa shi kuma yin aiki daban amsa aiki daban ba amsa aiki ma ya ko wahala kenan ka zama duk kana kokarin roƙon Allah akan Allah ya amsa ma ibadu da a cikin wannan ramadan insha Allah dai wannan su ne dai a gurguje daga cikin abubuwan da nasu zan fadakar da kanmu daga cikin irin kurakurai da muke fadawa a cikin watan ramadan fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ya sa mu zaman to bayan Allah na hakika wanda suke dorewa akan ayyukan alkhairi a cikin watan ramadan da bayan ramadan mu zaman to cikin bayin da za su zaman to kode wuce suna cikin da'a ga Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce wa'bud rabbaka hatta yatika al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta sun maka dan haka Allah mana dace da yin ayyukan alkhairi kuma ya kare mu da aikata miyagun ayyuka abin da mu bayar da dai Allah same tare da da kuskure da tabbata harshe kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
على انور